wanda ta tsotun manyan sakatarori wato Permanent Secretary wanda ma kunshi a kawo majalisar dokokin jada kuma tsaffin Chief Judge Joji da mai binciken kudi da ma waɗanda ke karɓar dunƙulallen albashi na kokawa ne da cewa gwamnatin jihar na ma nuna musu shakulatin ɓangare game da halin da suke ciki yanzu na rashin samun haƙoƙinsu tun bayan barin aiki. A wajen taron manema labarai a Yola Fadar jihar Adamawan. Shugaban kungiyar manyan sakatarori wato Permanent Secretary Mustapha Galadima ya ce su ba su amfana ko da kwandala ba daga tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa jihohi na Bel-Aoud da na Paris Club. Ya ce abin tafiyoci shi ne ma ikirarin da gwamnati ta yi na ware wani kaso daga kudin Paris Club na naira biliyan 9 ta karba. Ya ce kawo yanzu su ba su ga ko da bincika ba.
Mu Permanent Secretary da waɗanda suke dunkulallen albashin nan tukunin mun kasance mu 35. Abin da ya sa mu abin mu dame mu shi ne matattu ga jerinsu a cikin mu waɗanda Allah ya kira suna wannan aikin ba a damu da abiya haƙoƙin magadansu ba ashe mu da muke raya kuma sai dai Allah ya kyauta shi yasa muka ce to gara mu sanar da duniya cewa ga halin da muke ciki tunda gwamnati ce ga ta ba wai ni na faɗa ba kwamishinan kuɗi na jiha shi ya faɗa ya ga ɗan jarida cewa lallai an karɓi waɗannan kuɗi kuma ga abin da aka yi da su ga abin da aka yi da su mu ba bincikensu muke ba amma abin da ya shafe mu a kai muke magana suwa aka biya gratuity ba ma an ce da mutan ba biyan gratuity nan alfarma ce alfarma daga wajen wa tsarin mulki ya sahale cewa duk wanda ya aiki a bashi haƙƙinsa na pension da gratuity kuma ba a yarda a kankare masa ko anini daga ciki ba saboda haka dan Allah da annabi an yi amfani da hankali wajen wannan cin mutunci da cin zarafi da aka nuna fa mana sakatarori
shi ma wani tsohon sakataren dindindin din Alhaji Abubakar Hassan yace bai kamata a ce gwamnatin da ke matukar kawo canji tana mancewa da su ba
to shiru kake ji mala ya ci shiruwa mu ba mu samu ba bujuwa ka sani mace rayuwa yanzu kuma ka san da cewa abin nan hawa farashin kudin abubuwa abinci da sauransu ka san da suke ko fetur na ya fi karfi mu tako muke tahowa muke da gauye mun muka taso kafin mu shigo gari mu koma mu yi nan yana dauko mana abubuwa da yawa
kamar Abubakar Hassan shi ma ne sai mana binjin da ya shafe shekara da shekaru yana bauta a gwamnatin jihar Adamawan cewa ya yi
to yanzu kuma da Allah ya sa ya kawo sauki aka samu kuɗi ta wajen Paris Club to shi ne muka sa da to kowa da abin da bukatun shi zai biya sai zai zama na kuma gwamnati tana cewa ta biya mu kuma ba mu ga kokosi shin ko ba shi ya sa muke kuka a duba fa don na ga kamar wayansu a gwamnatin sukan dauka cewa wai mu kalila ne ba mu da yawa amma sun manta cewa Permanent Secretary guda ɗaya yakan ɗaukan nauyin mutane kusan 10 ko 20 to shi ne abin yana ba mamaki in wani a gwamnati ce ai ma'aikata su kalila ne don haka ko da ma akwai kuɗi a ƙasa za su yi wani aiki ne da kuɗin ba za su biya ma'aikata yadda ya kamata ba
to sai dai kuma gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yawon labaran ta Ahmad Sajo ta ce ma ba haka zancen ta yake ba
dokokin gwamnati daban-daban suke akwai Permanent Secretary waɗanda suka yi ritaya a lokacin da mukamin Permanent Secretary baya cikin consolidated da ake ciki yanzu su lokacin da suka yi ritaya sun yi ritaya ne akan dokokin da yake a lokacin da suke aiki akwai kuma Permanent Secretary waɗanda suka yi ritaya yanzu wanda doka ta ce in Permanent Secretary ya yi ritaya albashin da ya ritaya shi zai rika karba har shi a rayuwarsa su kuma suna da severance ba su cikin wannan doka na severance gratuity irin na Permanent Secretary na yanzu suka ce su ma sai a sa su a cikin na yanzu to a nan ne aka samu takaddama
kwamishinan yar labaran jihar Adamawa kenan Ahmad Sajo Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.